will improve on our economy to the extent that Nigerian young man or Nigerian young lady will be able to create work for himself. That's why we're emphasizing in agriculture.
Dan takarar shugaban kasa karkashin lemar jam'iyyar PDP Goodluck Jonathan yayi alƙawarin inganta tattalin arzikin Najeriya in har 'yan Najeriyan sun sake zaben sa karo na biyu. A yakin neman zabe da Goodluck Jonathan ya zo nan jihar Plateau ya kuma yi alƙawarin inganta harkar noma musamman noman rani don matasa su samu ayyukan yi. Shugaban jam'iyyar PDP na kasa Alhaji Adamu Mu'azu ya bayyana nasarorin da shugaban kasan ya samu da suka hada da kawar da cutar Ebola. Ya kuma buƙaci jama'ar jihar Plateau su zaɓi jam'iyyar PDP ba tare da bambancin ƙabila ko addini ba. Shi ko mataimakin shugaban ƙasar na Majisambo Albishir yayi wa jama'ar jihar ta Plateau kan jirgin ƙasa da zai fara sintiri a mako mai zuwa daga Jos zuwa sassa daban-daban na Najeriya. Gwamnan jihar Plateau Jona Jan kuwa kirayewa shugaban ƙasar kan ya umarci hukumar zaɓe ta yardarwa jama'a kan su yi amfani da katukan zaɓe na wucin gadi a zaɓe mai zuwa. Kasancewar yadda jama'a da dama ba su samu katin zaben na dindindin ba. Mataimakin Director General na campaign din Goodluck Jonathan a Shiyar Arewa, Kabiru Tanimu Turaki kuwa, yayi jawabi ne kamar haka.
Alƙawarin da muke so ku yi mana shine 14 ga wata, ƙuri'a ɗaya ba zai kauce ba, zai shiga akwatin PDP. Zaɓen majalisar dattijawa da 'yan majalisar wakilai mun san nan gidan PDP ne, ana aka haifi PDP, ana aka yaye PDP, ana PDP ta girma. Saboda haka ko da za a ce ba PDP a Plateau mun san ƙarya ne.
Na kuma zanta da wasu magoya bayan jam'iyyar ta PDP.
Sunana Awal Haruna. Duk wanda yake nan yau ya san ƙoƙarin da jam'iyyar PDP ta yi na kokarin hanyoyi creating su shopi. Addu'a na kawai shine a daina nuna ma mutane kamar sun ci zabe tun ba su yi ba, kuma kamar yanda kowa yake kira ni ma ina kira a yi zabe na gaskiya. Duk wanda ya ci a bashi, kuma duk wanda ya fadi ya hakure ya san ya fadi.
Sunana Josephine Longs da Tom. A siyasa karkata kabilanci, karkata addini, kuma yana min kamar siyasar Najeriya an sa addini sosai a ciki. Saboda haka kuma ina gayawa da babban murya kar a sa maganar addini a siyasa. Ba abin da bai ba, because ya riga ya designing, sai dai ana so a dagula mishi don maganar Boko Haram mu kashe juna. So ya kamata kowa ya tsaya kuma ya yi waye ya yi amfani da basirin da Allah ya bashi.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.